Mr. Debra ya ce tattaunawa da hukumar zabe a halin yanzu ya haifar da kyakkyawar sakamako kuma sun gamsa ayinin da shirye-shirye da aka yi.
Since the beginning of the electoral process, the council together with Ghana Federation of Disability Organization has engaged the Electoral Commission on a number of occasions to ensure that persons with disability have the right environment to vote on the day of the election. And for that matter, the Electoral Commission has made a lot of preparations for effective participation of PWDs in the elections. For example,
tunda aka soma shirye-shiryen zaben majalisar tare da hukumar hada kan na kasassun Ghana sun sadu da hukumar zabe sautari don tabbatar da cewa na kasassu sun samu yanayi da ya dace su jefa kuri'un su a ranar zabe. Akan haka hukumar zaben ta gabatar da tarin shirye-shirye na yadda na kasassu za su shiga cikin shirin zaben kamar kowa. Alal misali, muna da mutane da yawa da na kasa iri-iri duk kuma suna buƙatar labari game da yadda za su bi tsarin zaben. Amma ta masu yi musu bayani sun samu ƙarin haske sai makafi waɗanda suna da hanyar yin zaɓe da kansu kuma hukumar zaɓe tare da ƙungiyar makafi sun yi musu bayani akan yadda ake amfani da abin da suke kira catal panel. Mr. Debra ya yi kiran ɗiyan Ghana su kiyaye zub da jini a ranar zaɓe kuma kada a musguna ma wani. Ya yi kira ga mutane masu na ƙasa su ɗau matakai yadda bayan kaɗa zaɓensu ba za su faɗa cikin wani hali zai sa su tsaka mai wuya ba.
We are appealing to all and sundry, all Ghanaians to ensure that the elections pass on very successfully and without any form of violence. We believe that democracy is about making your choice. So everybody should be given the right of choice. Nobody should intimidate.
Muna roƙon kowa da kowa duk ƴan Ghana su tabbatar an gudanar da zaɓe cikin nasara ba tare da kowane irin tashin hankali ba. Mun yarda demokradiyya dai duk maganar yin zaɓin ka ne. Don shi a ba kowa ikon yin zaɓe. Kada wani ya musguna ma wani mai jefa ƙuri'a. Yadda a ƙarshe za mu samu shaidar zama lafiya a Ghana kuma haɗin kan ƙasar zai ci gaba. Amma su mambobinmu muna kira gare su duka da sun kaɗa zaɓensu su koma gidajensu su yi la'akari yadda ba za su faɗa tsaka mai wuya ba da zaran wani abin bazata ya taso. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.